बेसम बेसम ही बही है ba da ni da 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 ba da ni da 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 ni da 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 ni da da ni ba 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 da ni da 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 ba ba da ni da 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 ba ba da ni da. Bismillah salam bismillahi bayha bismillah salam bismillahi bayha lal gulal rangare lal gulal.
जाए आप मुक्त मोहे